Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu fasashen da zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Hauwa Sharifu. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe a yau yana kasar Ghana, inda a 'yan kwanakin nan ne al'ummar kasar suka gudanar da babban zaɓe, inda suka zaɓi sabon shugaban kasa da wakilai. Akan haka ne wakilayarmu Hawwa Abdulkarim ta tattauna da matasa da sauran al'umma kan al'amura daban-daban da suka shafi sakamakon zaɓen, da ya haɗa da kiran da matasa suka yi ga sabon shugaban kasar kan abin da suke fatan ganin ya yi domin inganta rayuwarsu da ma sauran al'ummar kasar da suka haɗa da mata da matasa. Dan haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan baku da Hawwa'un inda za ta ji akalar shirin na yau da gobe.
To yau shirin namu zai fara da ra'ayoyin matasa da shawarwari da suka bai wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Chandramani Mahama. Sai kuma mu tattauna da bakwarmu ta yau akan gwagwarmayar da mata suke yi a siyasa. Daga nan kuma mu gayyato wani matashi daga hukumar zaɓe inda zai bayyana mana dalilin da yasa aka samu jinkirin bayyana sakamakon zaɓen wannan shekarar. Daga ƙarshe kuma za mu tattauna da bakonmu na musamman, wato tsohon ɗan gidan majalisa Baba Jama'a. Bayan 'yan Ghana sun tafi sun dangwala iyasunsu a takardun zaɓe domin su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisu a ranar Asabar 7 ga watan Disamban wannan shekarar. Zaɓen da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi nasara, to shi ne 'yan Ghana ke gani dole ne su ba shi shawara kafin ya kama aiki. Ga dai abin da suke faɗi.
Sunana Salamatu Ibrahimawa. Abin da mun fari kawo ne president da zuwa nan. Abin da muke so yi kawo ne ita mai ke yaro sukuna. Saboda yaro sukuna neman taimako da yawa. Special schools na ake gina ba a kare ba na books. Wuji ci abinci borders na special borders na kan fuke damu. Saboda abincin cinsu na bai da ban sha'awa kuma bai da kyau. Imagine gari da miya, ya mutum da ya ci gari da miya, ya koshi ko ya samu lafiya. Sabi na muke son kawo ne president da zo duka, ya zo ya taimake school na, ya make sure kamar school ya gaja gyara school.
Sunana Dr. Muhammad Sadat, ni malami ne a ga jami'a a Ghana da ake kiran shi University of Professional Studies, a Department of Communication Studies.
Biyu ne, na farko kana bar talakawa ne kasu biya amma masu kudi su biya, ko kuwa a nemi sukun da ke kauyuka a bar su biya, su je banza wanda suke cikin gari a bar su biya. Ra'ayina na farko kenan. Na biyu kuma batun university kyauta first year ina ga mai kau ne kwarai da gaske, saboda first year na admission fee ne yana da mutane karfi, amma abu guda ne mu bangaren mu na Africa especially Ghana abinda aka ce banza duka kaga mutane ba su sa himma ciki. Don shi ni dai wannan ma da na ai kuma ce a nemi wadanda ba su da karfi sha taimaka musu, wanda ke da karfi sha bare biya. Ina ga kasaken da ya ci gaba su America duka haka ake yi.
Ni ne Haltifu Sima ta Mallam Zakari. Mu duka muna cikin muna da yau mun duka mun zama guda, amma ni shawaran nan ke so ne muna ta duka mu munna batu education, yanda da mu samu cin gaba kan batu education, yanda gari ya nya mu sai yanda da mu ya Allah ya tamake kuma sannan da mu ma yan gari da addu'ar mu ya so mu samu cin gaba garin ga shi muke roka, amma Allah ya tamake ku ba ku jagora.
Sunana Yusuf Andi Anas. Shawarin da nake da shi wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Dramani Mahama shine maganan ilimi education yana da very important, ya sa hankalin shi kai a duba magana batun pre HSS din nan a duba ina ne yake daidai a bar shi daidai a duba ina ne yake neman gyara a gyara a duba me ya kamata a kara a kara abin da ya kamata a cire a cire don wajen nan yayi very important don ilimi shine komai duka wani society da ba ilimi ciki society nan bai zuwa gaba amma duk society da masu ilimi ke da yawa ilimi mai kyau daga ga society nan ko ba kudi suna rayuwa mai kyau
Njiri na yau da gobe Murya America kenan mai gidan mai daba gurmi Dabiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu Njiri na yau da gobe La ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama ta mulahira dai ni ka tsoro ana son zagin ummar gurmi aka tsoro gedo muryan America kenan ummar bai bar gida ba bai bar daji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani je gedo muryan America kenan
Jama'a barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan lokacin yanzu ina tare da wata matashiya kuma mace kafin mu ci gaba da tattaunawa da ita zamu so mu ji takaitacciyar sunar malamar assalamu alaikum
amin wa alaikum salam malama wa da farko dai sunana Jamila Ahmed ni a jarida ce a gwagwarmaya ce kuma a yar kasuwa at the same time
da alama wannan zabin ne kin mai da hankali akai sosai
babban dalili na watan ra'ayin wannan zabe shine mu samu sauyin yanayi rayuwa da kuma watan tattalin arziki ko kuma in ce miki matasa suna cikin halin haula'i kama da makarantu masana'antu yanayin rayuwa wahasatan mata suna cikin halin haula'i to tabbas wannan gwamnati na san za ta yi iya bakin kokarinta na ganin ta ba wa mata dama su ma an dama da su a wannan tafiyar wannan shine dalili na
to yanzu wani tasiri wannan zabin zai a cikin rayuwarki ba ke kade ba da sauran matan Ghana
kamar yadda kika sani mata da mu ake yin komai in babu mu abin ba fa ki duba ba zai kyau ba kuma ko baya kyau ne tabbas zai shafi sauran mata saboda zai kawo ci gaba na mata saboda zai sama wa mata aikin yi da dabaru daban-daban sannan kuma zai ba wa mata dama domin su dama
to baya ga abin da kike magana akan yanzu wani rawa ya kamata mata su taka yadda za a yi su kawo sakiya cikin yanayin harkokin siyasar mu yadda siyasar mu yake mafi yawanci maza ne ke gwagwarmaya wannan zabin da aka yi mata da yawa sun fadi
ba malama Hawwa ke ma fa ki duba wannan tabbayar taki saboda ya nuna wa mata cewa ana dama da su ki duba fa vice president din shi mace ce kuma na tabbata ita ma za ta yi bakin kokarinta ta ga ta ce makawo mata wahasatan matasa da yan kasuwa saboda hakan ne ma fa duk akai ta gogoriyo gurin dangwale domin su samu wannan gwamnati so ai ko dole a dama da mu so sai ma kuwa zai amfani da mu
zaben bana ya zo da nashi yanayi ya sace kwatanta wannan zabe
so malama Hawwa kamar yadda kika sani an shirya up wa wannan zabe wahasatan ma birane da kai hata kauyuka sun shirya wannan zabe sosai matasa sun jajirce ganin cewa an zaben masa abin da suke so wa kansu da wannan zabin mutane ne da yawa wanda ana so ai canjin nan ba yau ba sai gashi dama ta samu ai dole ko mata da matasa su jajirce su ga cewa sun kawo masoyin su ga wannan gwamnati lalle kan matasa da mata sun taka rawar ganin sun kawo wannan sabon gwamnati
zaben nan da aka yi aka kare wadda halin yanzu da ake magana na wannan zaben da aka yi aka kare tattara sakamakon zaben ya sha wahala sosai me zaki faɗi game da haka
ba wanda ya rintsa kowa yayi mitin target din sa kowa na da iyakar iya gwargwadon abin da ya iya yi akan wannan zaben mata ba su yi bacci ba, yara ba su yi bacci ba, kowa idan suna kan me za a je a kawo, a za a kawo a sahihin labari ko kuma aka san haka. Tabbas a gaskiya ɗan gane sun yi rawar gani, sun taka rawar gani sosai sosai, wahasatan matasa mata da maza sun jajirce sosai ganin sun sauya gwamnati da muradinsu.
Gwamnatin da aka sanar da samun nasararsa baya ga dukkan manufofi da ya fito ya bayyana, ya ce zai wani abu ne cikin mafi muhimmanci da kike ganin ya kamata isa gabansa ya yi kafin ma ya yi maganar sauran abubuwan da zai.
Na ɗaya dai muna son ya bunƙasa harkokin ilimi, sannan kuma akwai kasuwanni da aka ajiye tun zamanin sa ma ba a ƙarƙashe ba, akwai ayyuka da dama da ba a ƙara shi a wancan gwamnatin. To muna so mu yi roƙo dai, ko mu roƙe shi da cewa kada ya yi la'akari da wancan mulkin, shi adali ne a koda yaushe, kuma dattijo ne, dattijon arziki ne, so ya ci gaba da ayyuka, ya bunƙasa ilimi, ya gyara hanyoyin da aka bari, asibitoci ya ƙara musu inganci, sannan kuma ya ba wa mara ɗakunya, ya nuna musu cewa ‘yan Ghana sun san abin da suke yi, shi isa suka zaɓe sa, sannan kuma ya ba wa matasa aikin yi ba tare da protocol ba, don protocol suna ɓata mana yanayin rayuwa ta ƙasa. Saboda me zaki ga wasu asibitoci ba ƙwararru ba ne, saboda dai kawai ta hanyar wani ne, protocol ne kawai ta gajeriyar hanya aka bi domin a ƙaddamar da shi a gurin, so sai kaga ba a da ƙwararrun ma'aikata, sai dai kawai waɗanda dai aka ba wa protocols, so ya duba wannan gurin, ya duba ya gyara mana yanayin gwamnatin ba tare da ya yi shakka ba. Sannan kuma yanayin dola baya ƙasa sama yake ta yi ya daidaita mana wannan ababa da yawa wanda mun san zai iya, saboda ya taɓa yi kuma mun taɓa ganin ababen da yake yi, so zai iya insha Allah zai samu wa matasa aikin yi, wa hasitan mata sosai ya duba, saboda mata su ne iyayen gida wa'anda ba sa iya ci ba tare da iyalansu ba.
Kaji kin wani magana kan mata, zan sake maimaitawa. Har yanzu kina ganin kamar mata da ke yakin neman zaɓe ana basu haɗin kai?
Ana ganin cewa ba mu da ƙwarin gwiwa da za mu iya aiwatar da abinda maza za su aiwatar ba, hakan ba ne. In suka ba mu cikakkiyar dama za su gane cewa akwai mata jajirtattu ‘yan gwagwarmaya wa'inda ba sa bacci saboda ganin sun gyara ƙasarsu. A ba wa mata dama, gaskiya muna da kaso 50 a cikin kashin da zan ɗiban mana na tallafawa watan siyasar Ghana.
Yanzu za mu kawo ƙarshen tattaunawa, Malama Jamila. Ya za ki yi ki jawo hankalin ‘yan uwarki mace?
Harkar siyasa ba ta namiji kaɗai ba ne, ko ba ta na maza kaɗai ba ne. Mata suna da kasonsu a cikin ɓangaren siyasa, a yanayin mulkin ƙasa. So mu ma a ba mu dama, domin kuwa akwai masu fikira da fasaha na yanayin watan siyasa a ɓangaren Ghana. Gaskiya akwai jajirtattu. Ina fata za a duba lamarin mata a siyasa kuma a mutunta su, saboda ba wai kawai an gansu, sannan kuma a ba mu dama. A san cewa mata in aka ba mu dama ababa ne zai ƙara ci gaba a yanayin tafiyar siyasar Ghana. Shawarar da zan ba wa mata akan watan siyasa ko kuma in ce zaɓe a ƙasar Ghana shi ne su yi tsaftatacciyar mu'amala na harkar siyasa, duk inda za su shiga su kasance suna da kima, suna da daraja, kuma su kama mutuncin kansu a duk inda za su tsinci kansu a ɓangaren siyasa. Mutunta kai shi ne abu na farko wanda mata ya kamata su yi, saboda mata muna daraja a ko ina ne. So
da za mu dakata da tattaunawar mu da Malama Jamila, za mu iya kokarin mu sake tuntubarta insha Allah. Yanzu kuma muna tare da matashi wanda muka gayyato shi daga ofishin hukumar zabe inda zamu tattauna da shi ya bayyana mana ko ya faɗa mana dalilin da yasa aka samu jinkiri wurin bayyana sakamakon zaben shekara 2024 a nan Ghana.
La ilaha illallah duniya doron zabo duniya ta zama ta mulahira dai ni ga tsoro shiri na yau da gobe
barka ka dai
sai suka gabatar min da
shi na Asante Kisi.
Asante
Kisi
kai ne wa wannan?
Ni ne deputy director for electoral services the Ikinga Electoral Commission Ghana. Muna kira nan ga National Collation Center.
To cibiyan tattara sakamako gaba ɗaya na Ghana.
Don nan ga muke so da muna duba kama results da za a yi daga constituencies duka an kawo nan ga from the regions. Bari doke ki through the transmission process. Don in an yi election na daga polling station yan kare an kibiya votes na ko ballots na wurin daga polling station she a declare results na in an declare results na daga polling station she the presiding officers na she complete form sadi da ke kira shi form 8 in kare zana ballot na ko votes that obtained by candidates that come from 8 she kai shi constituency collation center zuwa collation center na she tare votes da kowai samu
daga
wurin polling station da ke cikin constituency na duka an tare ko votes da wani kowai samu wurin she ya kare she declare results na da parliament wanda chief parliament parliamentary election na wurin she presidential one na an transfer shi kuma akai regional level. To in an kai regional level kuma an ta tare results da ta to regional level constituency da ke cikin region na duka. Don mu duba kama Ashanti region na 47 constituencies.
Mutum yana da mazaɓu 47.
Zuwa Gwanga regional office. Wurin da muke yin regional collation na an kawo results duka from 47 constituencies na wurin ce a tare komi.
Sai na fahimce ka wato mazaɓu guda 48 na an tattaro ko ina guda har a kawo na jiha wato jiha region inda babban gidan rufar hukumar zaɓe yake sha kawo wannan cibiyar sai aji.
Aji don yan kare wurin yan tare wurin votes da ko candidate ko candidate na duka suka samu an tare duka yan kare ce a fill form ana kira form na form 12 wannan form na ana shine summary form do an zana result da ko kan kuwa isa mu kan da 12 na kowa da isa mu an zana in sun kare shi a fax wannan form na akawo National Collation Center do nan ga muna jira 16 forms domin 16 region.
Yanzu wato abin da kake nufi kenan abin da yake farawa tun daga rumfar zabe idan an kare wannan rumfar zabe an gwada shugaban da ya ci daga hukumar zabe daga wurin sha tattara sha tafi wato cibiyar hukumar zabe da ke mazabar shi daga wurin za a declare MP ɗan gidan majalisa da yayi nasara sannan daga wurin ko shi tattara shi su kawo na jiha jiha in wannan jihar kausana tattara a kawo wannan wurin sakamakon duka ya shigo nan
a bai shigo ba
ko dai bai shigo
ko da guda ma bai ba ah ba mu sani ba muna jin kama mutanen voters na sun besiege constituency center collation centers na don bai bari pretend officers na wanda da suke aiki daga constituency center su samu wanga peace of mind su yi collation na don ya bari abin ya dade kinga ya bari abin ya dade da yanzu ya kamata mu fara mu samu results na don
ko na cikin Accra ma haka nan
ko cikin Accra ma
shigo nan
ba ko abin zo ko mai bezo ba dun jiya da muka kare 5 o'clock mun tsauna nan gate mun je gida mun zo muna suna
to za ku gane abin da yasa haka bai zo
eh in mun kira muna kira regional operatives mu suna ce kama ba su samu ba at the regional level as well at the presidential ba su samu ba don komai bai zo ba we officers da suke town district suna still suna tattauna suna tarewa ba su kare su ka kawo
me za ku ce game da zaben bana a matsayin ku na ku ne shugaban wannan zaben kuke bayyana sakamako to me za ku fari game da results wato sakamako da ke yawo a social media bakin jama'a
na results da kuke ji kan social media kuke ji kan radio bari in explain miki wani abu results process din mu ko results tabulation mu na it is very transparent kinga
a bayyane yake
don in an kidiya vote na daga polling station ana announce results na wurin shi kenan ya kare ba kidiya shi kuma koyina don in an kidiya daga polling station na vote da kowa zai samu candidate na za su samu shi kenan sun samu don in kina da in ke party dai ko ke radio station ne ko ke researcher in kana da proper systems da zaka yi aka collate 40,000 results 40,000 station and 48 results na from the polling station ka yi aka gan resource nka sannan ma yesi isamu don namun nan ya je skin processes ya je constituency from constituency je region from region sannan zuna nga amma from the polling station in Canada there's a fixed smartphones don wan mo parties na dey wa sun ba sun sai ba officials
ya ran su da ke wakilan su da
phone don yan declare wurin shikenan sai su type she say musu don't you know the collation center kamanga most of the parties are not the collation center don't you say musu no she kera sun fara collation sun fara collation don't you yes samu result and wanga haka mu system yake tunda da muka fara election haka system yake don mutane ko wana gan results na suna jin results na sannan election commission ma eji in king duba king gan kaman africa ina ce this is the first time that you with election electoral commission be declare results good ama incumbent leader na candidate na ya concede
defeat
ya yi those two accounts suna collation su
ma sun tattara sakamako
sun tattara results sun tattara komai sun gan kama a abin bai je ba commission bai declare ba mu declare go guda ma ba amma don su ke samu results na from polling station
ma sun yi shirin tattara
sun yi tattara sun tara komai su sun ga gan kama
bayan za su jira hukumar
da kowa bai jira mu don kowa bai yi ce kama oh election commission kaza muna so mu sake results na muna so mu yi kaza election commission baka yake ce haka don mu da kanmu ba mu gan results na ba mu samu ba amma kowa ya samu kin gane kowa ya samu results na
akwai irin rikicin sakamakon zabe ka san mafi yawanci shekaru shi a ce kamar police station ga za ta ki kidayawa an samu irin wannan matsalan bana wannan shekaran
shekara ga ban taba ji banji kamar an yi wannan
abu kowa ya amince da ta
ina amin kamar ban sani ba dai amma ina amin kamar wannan su daga wannan su
wurin
su an yi amma komai da da yi ana yin shi kan daga police station ko constituency center nan ga ba yin komai ba ki da ya resource nan ga ba ki da nan ga da muna tarawa
kawai kuke karba
muna karba
kuma magana da zaka yi na karshe
oh mun ce na ce kaman kowa ya kwanta da hankali election ba bai kamata kowa yi fada ba bai kamata kowa ya je kashe wani election muke ana so a elect president abu kawai
ani abadana jiri na yau da gobe muriya america kenan mai gidan mai daba gurmi tabiya ba mutuwa ba inda rai zai an sadu kwarkwata ta shiga tsumma sai wuta za ta raba su jiri na yau da gobe la ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama tamu lahira dai ni ka tsoro Ajiri na yau da gobe muriya america dan azan ban raina ba la ilaha illallah bu duniya doron zabo duniya ta zama tamu lahira dai ni ka tsoro ana son zage ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar da aji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani sai gedo muryan america kenan
ta da wannan wakar za mu tattauna da baban jama'a
ummar gurmi aka tsoro ummar bai bar gida ba bai bar da aji ba wanda bai bar kai nai ba bai barin wani sai gedo muryan america kenan
sunana baba jamal ni ne deputy director na legal affairs for the party in NDC kuma na cikin campaign team na national across the country
ya kaga yadda ake gudanar da zaben bana
informe yadda ake gudanar da shi haka ake gudanar da zabe a tsarin demokradiyyar kasar Ghana
kamar kanda kuka sani dai ayin zabe wanga ne na tara wanga yayi daban domin mutanen da ke tsayawa farkon a samu mutanen tudu guda biyu su ce shugabancin two major parties abinda sa shi daban kai abinda ke damuwa kanan ne domin yanda government din da ke kan kujera tace gudanar da abubuwa president zai ya ce ni ban ba kowa zan ba mutumin party na
ba ka ganin fargaban wannan karo saboda dukkan sosai mutanen arewa Ghana da kawo aka kawo jami'an soja da ƴan sanda da wasu daban shi ne yasa security ya sanani
a domin sun gane kaman ka duba yanda abin ke tafiya all opinion polls da aka yi ra'ayin duka na nuna kaman NDC John Dramani Mahama ce da nasara kuma ba nasaran kusa ba nasaran da akwai danja domin kana maganan 53% you are around 39% kasan akwai nisa kuma gane ba tun na farko kenan na biyu kuma in ka duba wahalan da mutane ke yi a cikin kasa annan wahala sosai wannan wahala ya sa mutane da yawa an sa kirai kuma ka duba cikin government in bad ne da su kuma sun da rabu kaga maganganun da suke na tsakanin ziyarar rabu ba kuma wajen NDC ne kowa na sai waje guda ba to irin wanga bubuwan ga na nuna wa kaman ko ya an ka ji aika yi dai mu da mun san kaman akwai nasara a bangaren NDC
yanzu mu zo tarihin zaben Ghana ko kuma demokradiyyar Ghana idan ka duba yanayin yadda ake cire shugabanni a America kai su senator legislators ko Najeriya kuma haka to Ghana yanayin zaben mu ya yake daga na ke farawa
mu na mu unicameral kaje Nigeria bicameral kaje US kuma haka ne amma muna da only one parliament to shi parliament muna ana zaben president ana zaben wanga legislators to shi one chamber ne 76 da 75 yanzu an kara guda 76 don shi in aka je zabe in ka zabe president shi ka zabe parliament gaba jiya haka muke yin sa don shi ina wani wani lokaci da maybe daga bayan wani ba shi nan ko ya rasu ne ko wani abu ne shi a yi bayan ne mun ba haka ba ne aka zabe aka shi shekara hudu a kuma sabon zabe abin da ake yi kai mu na mun nan direct kuma gani ba ba wani ayi nan a juye kuwa nawa da sayin
ɗaukacin shi ne kawai rana ɗayan nan za a yi zaɓen duka a kare
gaba daya za a yi zaɓen duka a kare yau mun samu sabon president shi kuma shi da vice president din shi shi mun samu 276 legislators an gama shi sabon shekara hudu
to maganar ka na karshe akwai wani abu da za ka faɗi game da zaɓen gaba
abin da zan ce dai ne na farko mun ba gwamnati ya yarda da abin da jama'a za su fa domin ka gani in ba ka yarda da abin da jama'a su fa mu yanda su mun fadi kuma mun kara maimaitawa ya kamata musamman matasa domin in ka je ka yi wani tashin hankali wani abu ya same ka ko wani abu ya bata mu duka abin ya tafi na ƙarshe ina duban kaman ya kamata international observers an san dai wasu shigo gari ya kamata kuma su sa hankali kuma gane ba a yi gaskiya kaga abin da muke yin ga duka min wannan wancan 2020 ma mun samu nasara an cuce mu aka kashe mutane har guda tara to kuma suka dauki shekaran da ba za a yarda ai wannan kuma domin Allah ya fi zaben sa kuma sabon shugaban da za a cire shi da sauran mutanen sa Allah ba su sa su yi juya al'amarin gare domin garin gaskiya ana cikin kunciya sosai ana cikin damuwa
Muriya America dan azan ban raina ba
duka anan muka kawo karshen shirin mu na yau ni ce taku wawo Abdulkarim yau fania ku kasance da wannan shirin a koda yaushe
ta gaida malama Hawwa'u da haka kuma muka zo ga karshen shirin na yau a madadin Hawwa'u Abdulkarim din da duka waɗanda aka ji muryoyin su sai fi wannan nan dudu da fadi da ta mana sautin shirin a washe rubutu sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji mun ku yau da